Shift Christian Manki Ziti Yesu Dole Yusuf Ramariamo Tribri ni wan gunti fitu Baitalami Ata bakta ya ke rikdum tuta gusun ba Char dikenshi naik ni rubuda ba Abo su gusun adamshe dole amba tepuche adikun matisa Akin se Mariama ze Yesu Agik gasu se malayaka uti tabayene gamasa agik mink yente madisu genda ta kafi kiyo ka garke ka madisu kusar mun ta zai yesu sai ta feshe yanan ta zai yesu agik baitalami dike sai rundun da malaiku ta wuce ta bayani ga musun alema ta kanjar chale ame atriyan yangun ta zai to mun kayin tumbura so ta shami atriyan yangun ta zai tukun boni